yayi haraman aikin hajji a cikin waɗannan watanni guda uku sai Allah subhanahu wataala ya ce to fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj ma'ana Allah ta'ala kamar yana cewa ya ku musulmi waɗanda suka yi haraman aikin hajji suka dauki niyya za su yi aikin hajji wajibin ku ne ku girmama wannan haramar da kuka yi da aikin hajji ku kare ta ku tsare ta daga dukkan abinda zai bata ta ko ya rage mata lada saboda haka babu rafatu a cikin rafatu shi ne kusanta iyali kusanta mata da kuma ainihin abubuwan da suke gabata kusanta mata na magana ne ko na aiki musamman ma a wurin mata din idan mutum yana tare da su wurin ibadan aikin hajji shi Allah subhanahu wataala yake ci wato fala rafata babu wannan sai Allah ya ce wala fusuqa kuma babu fasikanci fasikanci shine dukkan sabon Allah gaba daya duk sabon Allah da abinda Allah ya hana to fasikanci ne kamar shirka kamar kafirci kamar munafici kamar sata shan giya luwadi zina madugo cin amana yaudara ha'inci zaluntar iyali zaluntar makwabci duk fasikanci ne da abinda Allah subhanahu wataala ya hana to fasikanci sunan shi duk abinda Allah ta'ala ya ce sabon shi ne to fasikanci ne wannan abu to daga cikin fasikancin da ake so mai aikin hajji ya ƙara nisanta shi shi ne abubuwan da aka hana aikatawa a cikin aikin hajji kamar yanke farce in ka riga ka shiga kamar yin aski kamar sa ɗinkakkun kaya kamar sa turare waɗannan abubuwa duka an hana ka ko aske wani abu cikin gashin jikinka gaba ɗaya ko sanya wando ko sanya riga ko sanya ɗan ƙararramin wando wanda yake can ƙarƙashin ihraminka duk waɗannan abubuwa abubuwa ne da aka hana mai aikin hajji aikatawa aikata su fasikanci ne duk da kana cikin aikin hajji sai Allah ya ce wala jidala fil hajji kuma babu jayayya a cikin aikin hajji jayayya shine wato ja'in ja tsakanin mutane kuna aikin hajji kuna ta rigima saboda ba ku san abin da kuke ba ba ku san ibada ta kai ku ba kai da kake da damar